أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin markan sabilul huda, a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda ya daidai da 31 jiya ba 29 ba 30 ga watan Shawwal ko kuma 1 ga watan Zulqa'ida. Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 447, wanda ya dace ma 17 ga watan 4 miladiya ta 2026. Domin ci gaba da karatunmu na daura cikin wannan littafin mai albarka na Al-Imam Az-Zahabi Al-Muqiza, da idan ba manta ba jiya mun fara karatu a wannan littafi, yau zai zamanto shi ne darasinmu na biyu a cikin wannan littafi. Dan ba manta ba jiya mun gani wani abu daga abin da ya shafi muqaddima, ko kuma mu ce dan takaitaccen bayani game da wato malam mai littafin, sannan kuma da wani bayani da malam ya kawo mana game da abin da ya shafi hadisi wanda yake sahihi. Muka ce wannan littafin kuma zai zamanto na mutaqaddimin ne, dan mu samu mai zamanto an tunatar game da abin da ya shafi karatun mustalahul hadis wanda muka kasance muna gabatarwa. Yau da taimakon Allah subhanahu wataala za mu tashi kenan kaɗan malam da ya kawo mana game da abin da ya shafi al-Hasan. Malam ya ce al-Hasanu, yace wa fi tahriri ma'anahu ittirab, fa qala al-Hattabi rahimahullahu ta'ala huwa ma 'urifa makhrajuhu wa ishtahara rijaluhu wa 'alayhi madaru aktharu al-hadithi wa huwa alladhi yaqbaluhu aktharu al-ulama'i wa yasta'miluhu 'amata al-fuqaha. Wannan yace game da abin da ya shafi hadisi Hasan. Kuma inda muka sani a ilimin hadisi, malamai sun rarraba game da abin da ya shafi kasan hadisai. Akwai hadisi wanda yake sahihi, akwai hadisi wanda yake hasan, akwai hadisi wanda yake da'ifi. Dan kuma muka wasa'a game da abin da ya shafi rabban da malamai suka yi lasiya ma daga cikin wato mutaakhirin irin su Al-Hafiz Ibn Hajar, sun raba su gida nawa? Gida biyar. Akwai al-hadisu na farko daga sana kihara sahihun lidatihi, sahihun li ghairihi, hasanun lidatihi, hasanun li ghairihi, ad-da'if. To jiya mun gani game da abin da ya shafi as-sahih. As-sahih idan aka yi bayani aka yi talaqi shi ya gama game da abin da ya shafi as-sahihu li ghairihi da lidatihi. To yau kenan zamu tashi akan abin da ya shafi al-hasan. Malam yace fi tahriri ma'anahu ittirab, wajen kirdada na abin da ya shafi ma'anar ta'arifin hasan, wato akwai wato ittirabi a ciki wajen malamai. Malamai da yawa wasu su ce ai hasanul hadis, hadisi wanda yake al-hasan shine wanda yake kaza, kamar yadda malam zai kawo mana bayanan malamai da yawa daga cikin wannan. Sai yace amma qala al-imamul khattabi rahimahullahu ta'ala sai yake arrafa hadisi hasan da cewa huwa ma 'urifa makhrajuhu wa ishtahara rijaluhu. Yace hadisi hasan shine wanda aka san wato mahuddash, wato an san daga ina wannan hadisi yake, makhrajihi, sannan kuma wa ishtahara rijaluhu, rijalin wato mazajen hadisin suka zamanto sun shahara, yace wa alaihi madaru aksaril hadith, ce sannan kuma akan wannan hadisi mafi yawan hadisai suke kewayo. A lura da kyau, yace wa huwa allazi yaqbaluhu aksarul ulama, kuma shine wanda wato da yawa daga cikin malamai suke karɓar wannan hadisi, yace wa yasta'miluhu a'madul fuqaha, kuma da yawa gabaki ɗaya ko kace malaman fiqhu suke amfani da wannan wato hadisi. Shi Imam al-Khattabi haka ya arrafa hadisi al-Hasan. To idan muka dauki wato ta'arifin Imam al-Khattabi, mi muka fahimta game da abin da ya shahi wato wannan ta'arif. Yace hadisi Hasan shine wanda aka san wato daga ina ya fito, makharijin shi, sannan mazajen shi sun yi sun shahara sanannu ne, ce sannan wa alaihi madaru aksar al-hadis, da yawa daga cikin hadisai akan shi suke kewaye. Yace wa huwa allazi yaqbaluhu aksar al-ulama, shine hadisan da mafi yawan malamai suke karba, sannan kuma wa yastamiluhu amad al-fuqaha, malamai da yawa daga cikin malaman fiqh suna aiki da shi. To sai al-hafiz Imam al-Zahabi sai ce ma wa hadhihi al-ibaratu laysat ala sina'ati al-hudud wa at-ta'rifat, ai wannan ibara da malam ya kawo ta Imam al-Khattabi batta daga cikin irin yanda malaman hadisi suke hudda wato ta'arif wato al-hudud. Al-hudud shine jami'i na al-hadd, al-hadd shine at-ta'rif, yanda za a hudda ta'arifin abu. Yace wannan ai bai daga cikin kirdara, saboda idan ka zo kace ai hadisi Hasan shine wanda aka san mazajen shi, mazajen shi sun shahara, malamai da yawa suna aiki da shi, fuqaha'u suna karbar shi, ana kaza ana kaza, yace ai iz sahihu yantabiqu zalika alayhi aida, ai hadisi sahihi ma haka, hadisi sahihi an san mazajen shi ya shahara, mazajen sun shahara, mafi yawa hadisai suna kewayo akan shi, malamai suna aiki da shi. Yace to ai hadisi Hasan sahihi ma ya zama haka, kenan ya za a iya bambance hadisi Hasan da hadisi sahihi idan muka dauki wannan wato abin da ya shahi ta'arifi. Sai ya ce lakin muraduhu, sai dai ma'ana abinda shi Khattabi yake nihi, malam ya bulughu darajata sahih, matukar wannan hadisi bai kai ba martaba ta hadisi sahih, amma da zai saki ta'arifin shi haka, mutum ya dauka ai ba zai san ba cewa malam ya bulughu martabas sahih, martabatus sahih, kenan mutum zai dauka kawai duk hadisin da ya gani a haka zai ce menene hasan sahihi Hasan ne, alhalihi dauki hadisi wanda yake sahihi ya maida shi Hasan. To nan malam ya mishi istidraki akan wannan ta'arifin nashi, da malamai da yawa sun mishi istidraki game da wannan ta'arifin nashi. Sai malam zai maka ta'arifi, sai yace fa aqulu, nan waye zai ce, yace fa aqulu Imam Zahabi, yace al-Hasan shi a wajen shi al-Hasan, hadisul Hasan shine martaqa an darajati dha'if, shine wanda ya daukaka daga daraja ta hadisi dha'ifi, walam yablugh darajata al-Hasan, walam yablugh darajata as-sihha, sannan bai kai ba bai cimma ba daraja ta abin da ya shahi hadisi wanda yake ingantacce sahihi. Kenan hadisi Hasan yana tsakani ina baina dha'if wal sahih, baina dha'if was sihha, shi yayi karhin dha'ifi amma bai ba mi bai kai ba matsayin sahihi wanda yake ingantacce, shi yasa mai baiguniya yake cewa wal hasan ma'ruf turqan wa ghadat rijaluhu la kasahihi ishtaharat wa kullu ma an rutbati al husn qasr fa huwa dha'if, kenan wanda ya zamanto yana sama da dha'if shine Hasan, amma wanda bai kai ba kuma as-sihha bai kai ba sahihi. To shine nan Imam al-Hafiz al-Zahabi yace fa aqulu al-Hasan martafa an darajati dha'ifi wa lam yablugh darajati as-sihha, yace wa in shi'ita, in ka so kuma kana iya cewa al-Hasan shi hadisi Hasan ma salima min dha'fi ruwa, hadisin da ya zamanto ya kubuta daga raunin wato marawaita, ya hadisin da ya zamanto ya kubuta daga rauni na marawaita, to wannan zaka ce hadisi ne wanda yake Hasan. Sai malam yace fa huwa hina izin dakhilun fi qismi as-sihha, fi qismi as-sahih, fa hina izin dakhilun fi qismi as-sahih, fa hina izin yakunu sahihun maratibun kama qaddamna wal hasan zu rutbatun duna tilka al-maratib, yace to a yanzu zaka fahimci cewa shi hadisi Hasan yana daga cikin qismi na hadisi wanda suke ingantattu. wato hadisi hasan hadisi ne ingantacce amma kuma hadisi sahihi ya yi shi martaba kamar yanda ya gabata ai mun gani martabobin a sahihin ma martaba martaba ne wani isnadin yafi wani isnadi karhi to kuma shi ma hasan yana da wata martaba amma bata kai matilkal martaba bata kai ba waccan martaba ta abin da ya shayi hadisi wanda yake sahihi yace faja al-hasan sai hasan yazo matalan fi akhir maratib as-sahih kamar kace a ƙarshen martaba ta sahihi to shine hasan zai biyo baya idan shine abin da malam yake so ya faɗi maka anan cewa shi hadisi hasan kawai hadisin da ya zamanto bai kai ba martaba ta sahih ta sahiha ta sahihi wanda yazo ƙarshen martaba ta sahihi wanda zaka zo ƙasa kanka kai da aibi shine hasan shi yasa ta'arifin shi akwai ka'ida da malamai kamar idan ka arrafa hadisi sahihi in ka zo hasan zaka zamanto menene ka ake arrafa shi shine kake bambanta su daga abin da ya shahi khafifud dhabt ko kuma tamu ad-dhabt ma rawahu adlun adlun khafifud dhabt muttasil sanad wa lam yakun shadhan wala mu'allal simala yake ce ma wa amma at-tirmidhi wa huwa awwal man khassa hadha an-naw' bismil hasan wa dhakara annahu yuridu bihi an yaslama rawihi min an yakuna muttahaman wa an yaslama min ash-shuzuzi wa an yurwa nahwuhu min ghairi wajhi yace imam at-tirmidhi shine malami na farko wanda ya kebance wannan nau'i na abin da ya shahi wato da wannan suna na al-hasan dan kana nema hadisi hasan da farko farko kanin zago wajen imam at-tirmidhi hadisi kawai tsakankani biyu ne imma hadisi sahihi imma ko da aibi kenan hasan lokacin yana cikin sahihi to imam at-tirmidhi da yazo sai samu wannan nau'i hadisan wannan wanda karhin su bai kai ba karhin wanda suke ingantattu sai kirkiri nau'i ya sa musu wato abin da ya shahi hasan to sai ya zamanto malamai sun tayi akan wannan sannan malam sai ya ce ma wa zakara annahu yuridu bi sai shi imam at-tirmidhi ya ambata maka cewa yana nihi idan yace ma wannan hadisi hasan ne an yaslama rawihi min an yakuna muttahaman ya zamanto na farko hadisin wannan marawaitan hadisin sun kubuta da su zamanto wato muttaham ne na aka ce muttaham bil kadhib me yake ni da muttaham bil kadhib ana wannan cikin ulumul hadis aka ce wannan wane muttaham bil kadhib ana tuhumar shi da ƙarya ya kenan bainan nas bai taba jingina ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya to idan aka ce wane kazzab ne wanda aka kama shi ya taba jingina ya taba yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya shahi ƙarya to shine yace kada ya zaman turawin shi a zaman turawin shi ya kubuta daga wato tuhuma da ƙarya sannan wa an yaslama min ash-shuzuzi sannan ya kubuta daga abin da ya shahi ash-shuzuz zan mu zo mu gani meye shuzuz kamar yanda bayani je ya gabata akan shi kadan yace wa an yurwa nahwuhu min ghairi wajhi sannan a zamanto an samu hadisin an rawaito shi daga wani wajahi daban-daban kamar yanda muka sani dama al-hasan shine hasanun da akwai bambanci kamar yanda al-hafiz ibn hajar ya bambanta cewa hasanun li zatihi da hasanun li ghairihi hasanun li zatihi wanne ne idan ya zamanto bai kai karhin martaba ta sahihi ba shine hasanun li zatihi kenan karanta shi amma hasanun li ghairihi shi kuma shine ad-da'if idza ta'addadat turkuhu malam sai yace ma to wa haza mushkilun aida wannan ta'arifin ko kuma wannan bayani da imam at-tirmidhi yayi abu ne wanda akwai wata matsala a ciki alama ya kulu fihi saboda an samu a cikin sunan at-tirmidhi imam at-tirmidhi sai ya gaya a cikin hadisi yace hasanun gharibun la na'rifuhu illa min hazal waje to imam at-tirmidhi malam at-tirmidhi yace mana idan hadisi ya kubuta daga rawi wanda ake tuhuma ya kubuta daga shuzuz ya zamanto an rawaito shi daga wani wajihi da yawa shine mine shine hasan magana tirmidhi shine hasan to kuma sai ya zo hadisi ya ce ma haza hadisun hasan kuma garib kuma na la na'rifuhu illa min hazar waj to shi dama ya sa sharadin cewa an yakuna min aujuhin muta'addida kuma yace la na'rifuhu illa min hazar waj kuma yace ma hasan ne kuma ya kara ma garibi kuma da yace ka gani akwai matsala kenan yace waqila wasu malamai suka ce alhasanu ai ta'rifin da ake ma ga hadisi hasan shine ma da'afuhu muhtamil muhtamal wa yasughu al'amal bihi shine hadisin da raunin shi yana da wani dan rauni kadan a cikin shi akwai dan rauni kadan cikin isnadin shi sannan kuma wannan launin yasughu al'amal bihi bayya hana ayi aiki da shi launin nan bai hana ayi aiki da shi akwai rauni kadan amma bai hana ayi aiki da shi sai malamin ya ce ma wa hadha aidan laysa maghbuban ce wannan ma aka ce ai ba ai ba tabtin wata ka'ida za a dauka kan hadisi hasan saboda madbutan bi dabitin yatamayyazu bihi da'f almuhtamal ba a dora wani dabit ba wata ka'ida wanda za a ce to wani rauni ne shine rauni wanda yake dan kadan yanzu kai kada iya ganin wannan abu rauni kadan ne amma a wajena da yawa ne to kai ka ce mishi hasan ni kuma na ce mishi dahi kinan ka gani zai sha bamban akan wannan shi yasa zaka gani malamai wasu wani lokaci wani ya za a fari shi wani ya wannan idan ka dauki wannan ka'ida sai malamin ya ce ma qala ibn salah al-hafiz ibn salah rahimahullahu yake cewa innal hasana ismani fi hadisi hasan wato ya kasu kaso biyu yace ahaduhuma na warkon su ma la yahru sanaduhu min mastulin lam tatahaqqaq ahliyatuhu wato ya zamanto ya kubuta a cikin sanadin shi rawi wanda yake mastur wanda wato tabbacin shi bai zamanto ba ya inganta an tabbatar da tabbacin shi yace lakinnahu ghayru mughaffalin amma ne ya zamanto ba rafkananne bane ba wala khata'in wala muttahamin ba wanda yake mai yawan kuskure ne ba wanda yake muttaham ne bil kadhib yace wa yakunu al matnu ma zalika urifa mithluhu sannan matanin hadisin ya zamanto an sani kwatankwace shi daga wani waje aw nahawihi i'tudda bihi ko kuma makamancin shi wanda zai karfafe shi idan hadisi ya zamanto wannan hasan a cikin shi babu rawi wanda yake muttaham bil kadhib babu wanda ya zamanto mughaffal ko kuma mai yawan kuskure kuma wannan marawaicin hadisin ya zamanto ba mai rauni bane ba rauni wanda zai raunana shi zamanto an jefar da hadisi nashi kwata-kwata sannan matanin hadisin ma ya zamanto matani ne wanda yana da wani matani a bangare wanda zai karbabe shi ko kuma wata ruwaya wanda za ta karbabe wannan isnadi yace to wannan shi ake ce ma hasan sai ce na farko kenan wannan na biyu kuma sai ce an yakuna rawihi mashhuran bisidiq hadisi ana hasan da ana iya kiran shi wanda rawin shi ya zamanto ya shahara da gaskiya wal amana da amana yace lakinnahu sai dai lam yablughu darajatir rijalis sahihi li qusurihi anhu sai dai ya zamanto bai kai ba matsayi irin na mazajen hadisi sahihi saboda yayi kasa da sufil hifzi wal itiqali wajen harda da kuma kaifin ruku wato da dabt yace wa huwa ma zalika yartafi'u an hali min yu'addu tafarruduhu munkaran ma adami shuzudi wal illa yace duk da wannan ya zamanto shi marwaitin zai iya daukaka a cikin halin shi ba za a iya kadaita shi a ce wanda idan ya zamanto ya kadaita shi zata zamanto ruwaya ce wanda za a ce munkara sannan kuma babu abin da ya shahi shuzuz babu abin da ya shahi illa to a wannan zai zamanto hadisi ne wanda yake wato hasan to amma duk da haka nan malamin yace ma fa hadha alayhi muhafazat a cikin wannan ta'arifin da Ibn Salah shi ma ya kawo akwai abubuwa wanda ya kamata wato ayi kamu a gyara shi yace wa qad qultu laka al-hafiz az-zahabi yake cewa a can baya na gayi ma innal hasan lalle hadisi hasan ma qasura sanaduhu qalilan an rutubatu sahih shine kawai wanda ya zamanto ya danyi kasa isnadin shi yayi kasa akan martaba ta hadisi wanda yake sahihi wa sayazharu laka bi amsilati zai bayyana maka game da abin da ya shafi misalai sannan malamin sai ya ce maka summa la yatmau bi anna lil hasani qa'idatun tandariju kull al ahadith al hisan fiha sannan ba zai zamanto ba ayi kwadayi wato mutum yayi kwadayin cewa a hadisi hasan a samu su ka'idodi wanda dukkan wani hadisi hasan zai zamanto ya kafu akan wannan ka'ida yace fa ana ala iyasin yace ina debe tsammani min zalika akan wannan yace fa kam min hadisin taraddada fihi al-hubbaz yace da yawa daga cikin hadisi nawa aka samu malaman hadisi sun kai kawo akan shi wasu su ce hasan ne wasu su ce da'ifi ne yace hal huwa hasanun aw da'ifun aw sahih shin wannan hadisi hasan ne ko kuma da'ifi ne ko kuma wanda yake sahihi ne bal yace ma al-hafizul wahid sai a samu malaman hadisi guda ya tagayyar ijtihaduhu fil hadisul wahid wato ijtihadin shi ya zamanto ya sauya da yana ganin wannan hadisi sahihi ne a yau ya dawo ya ce ma hadisi ne wanda yake hasan ko kuma da yana ganin hadisi ne wanda yake hasan abu in ya koma gobe sai ya ce ma wato abin da ya shaye hadisi ne da'if saboda mi saboda karin karatu anan karin fa'ida shine wannan shine siffa ta malamai da kuma dalibai kada ya zamanto kana dalibi kai kullun mas'alan nan da ka sani kullun ita ce kawai ka sani kullun wannan mas'alai ita ce ka sani bakka gaba sai dai ka tsaya inda kake shi ilimi yana karuwa ne a yaushe lokacin da kake yawan karatu kuma kana karatun kana badawa badawa ba dole ba sai ka hawo munbari ba dole ba sai ka zo ka tara almajirai ko mutum ne ka samu zaka iya zaman da shi ka dinga karatu da shi ka dinga karantar da shi ko da kau akwai da yawa da zaka ga magabata wanda zaka ji an ce ma almajirin shi daya yanzu nan kusan ka duba ma irin jami'a lokacin muna jami'a zaka ga a har kaga karshen jami'a duk duniya shine masallacin wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda daga nan aka fara wallahi zaka zo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka isko malamin da ka gani dai an bashi kursi a harami ka san dai baka cewa wannan ba karamin malami ba ka isko malami da kursi a harami yana karatu amma daga shi sai wani dalibi mai karanta mashi sai dalibi mai karanta mashi sai wanda yake daukan kamera amma haka zai zo ya ci gaba da karantar wannan ana yadawa ana tayya kada kai tunanin cewa sai ka taro wasu sun zo ka samu dalibai wanda zaka karantar shi abin da ake so kada ka tsaya waje guda idan ka tsaya waje guda kullun tunaninka waje guda ne kullun iliminka waje guda ne so ake ka tayi ka tayi ka ringa bincike kuma ka ringa karatu lalle yau kana ganin abu wannan kuskure ne daga baya ka dawo ka fahimci nassi akan shi ko kuma kana ganin abu da halal ne yau da gobe karatu ya zaman tuka fahimci cewa ashe wannan abun ko kuskure ne nake kan shi to babu abin da yake ma wannan sai ilimi amma da ka tsaya jami'at a waje guda to zai zaman to ka samu matsala shi ilimi yana bukata shi yasa nan malamin ya kawo mana malamai yace zaka gani malami guda ijtihadin shi ya sauya yau da yana ganin hadisi akan hadisi guda da yana ganin wannan hadisi da'ifi ne yau yayi waye gari ya gani a ashe wannan hadisi da bai ga samu ba wasu ruwayoyi hadisi ne wanda yake ingantacce Allah subhanahu wataala da ya tada sai malam yace ma al-hafizul wahid yataghayyaru ijtihaduhu fil hadisil wahid yawman yasifuhu bis sihha wani lokaci yace wannan hadisi ingantacce ne wa yawman yasifuhu bil husn wani lokaci yace ma wannan hadisi ai hasan ne wa rubbama stad'afu kai bar ma wani lokaci yana iya raunana wannan hadisi yace wa hadha haqqun wannan kuma shine gaskiya fa innal hadisal hasan hadisi wanda yake hasan yastad'ifuhu al-hafiz an yartaqihi ila rutbati as-sahih fa bihadha al-i'tibar fihi da'fun ma idha al-hasan la yanfaku an ad-da'f walau ma law ma walau munfakka an dhalika la sahha bittifaq yace shi hadisi hasan zaka samu wani malami ya raunana shi wani lokaci yace wani lokaci kuma zaka ga an daga shi ya kai daraja wadda take ta hasan in tashi kai yace hadisi hasan ai dole a samu rauni da yake cikin shi ba zai gushe ba yana da wani rauni inda a ce bai da rauni a cikin shi da kai tsaye ya koma hadisi ne wanda yake sahihi amma dalilin wannan raunin shi yasa wani malami sai ya zo ya ce hadisi ne da'if wani kuma sai ya zo ya ce mine hadisi ne wanda yake hasan zan mu ga malam ya wasa wannan ma sai ana tunanin muke zakwa sai kana akawa da baya saboda yana jajiyawa da fatan dai ana fahimta to Allah da daddawo yace wa qaulu tirmidhi to idan muka dawo magana ta imamu tirmidhi da yake cewa hadha hadisun hasanun sahihun wannan hadisi ne kyakkyawa hasan kuma sahihun kuma sahihi can baya mun gani ai Tirmidhi yace game da idan yace Hasanun me yake ni da Hasan wanda babu muttaham an same shi a hanyoyi to kuma ka ce Hasan ne kuma ka ce sahihi sai malai yace alaihi ishkalun akwai matsala a ciki da annal Hasan saboda Hasan kasirun an sahihi kasa yake da hadisi wanda yake sahihi yace fa fil jam'u baina as-samtaini li hadisin wahid mujadabatun yace zamanto akan hada suffofin nan guda biyu ga hadisi guda yace kai abu ne wanda ke da kwai taja akwai jayayya a cikin wannan saboda bai yiwa hadisi wanda yake sahihi kace ga kaida kuma wannan hasan ne kuma ka zo ka ce a hadisin wannan hasanin sahihi to anan zan mu gani irin Al-Hafiz Al-Zahabi yanda zai bada amsa game da wannan bayani kuma amsa wadda take ta malamai saboda ba kaza ko zo malami a irin lokacin nan ne in kaga kuskuren malami shikenan ka hayo da rudud ai kaza wane kaza ba haka ba ake gyaran kuskure ana yin shi ta hanya ta ilimi idan ka kuskure to da ilmance zaka zo ka warware wannan kuskure dalili zaka zo ka bayyana ka zamanto ka warware shi sai ce wa ujiba an hadha bi shay'in la yanhabu yace bari dai wannan ta'rifin na wannan fadata imamu Tirmidhi da yake cewa hasanun sahihun malamai sun bada amsa ga wani abu wanda dai la yanhabu wanda bai dabe kewa yace bi anna zalika raji'un ila al-isnad cewa ma'anar imamu Tirmidhi ai wannan yana komawa ne ga isnadi yace fa yakunu qadru ya bi isnadin sahihun wa bi isnadin hasan zamanto ai hadisin yana da kamar isnadi ne guda biyu wata rana wannan hadisi an rawaito shi da isnadi wanda yake hasan wani lokaci an rawaito shi da isnadi wanda yake sahihi to shi yasa sai yazo ya ce haza hadisun hasanun sahihun malam sai ya ce ma a haqiqatu zalika abinda yake haqiqa akan wannan anna law kana kadhalika da abin ya kasance haka an yi kala a ce hadisun hasanun wa sahihun a ce hadisi hasan ne kuma sahihi ne yace fa kaifa la amalu fi hadisin yaqulu fihi hasanun sahihun la na'rifu illa min hadha alwajh yace to ya zan yi mai aiki da hadisi wanda aka ce to hasanun ne kuma sahihun ne kuma a ce la na'rifu illa min hadha alwajh kace an rawaito shi hasan da isnadi hasan kuma an rawaito shi da isnadi sahihi kuma kace ba mu taba gani ba mu san shi ba sai daga wannan waje ne to ai kaga akwai mine akwai tufka da warwara a magana yace fa haza yubtilu qawla man qala an yakuna zalika bi isnadayn yace kaga wannan zai zamanto ya sarriyar zai kore maganar da mutanen da suka ce malaman da suka ce wannan ana nihi ne game da abin da ya shayin an rawaito shi da isnadi guda biyu sai yace amma fa yasuhu an yakuna maraduhu bil hasan yace tana yiwa ya zamanto a ce ma'anar shi da yake cewa al hasan ma'ana lughawi lil istilahi ai ma'ana lughawi ba istilahi ba yake ne yace ai wannan hadisi hasan ne wato kyakkyawa ne wa huwa iqbalun nufusi wa isra'ul asma'i ila husni matni wato yanda zukata za su gabatu da kuma yanda kunnuwa za su karkata zuwa ga wannan matanin wa jazalati lafzihi da irin dadi ko kabrin lafazin shi wa ma fihi min as-sawabi wal khairi da abin da ya shahi lada da alkhairi da yake cikin wannan hadisin sai ce fa kasirun min al-mutunin nabawiyya bi hadha al-masab yace ai kuma kace haka kuma mafi yawa hadisa na sallallahu alaihi wasallam haka suke hadisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai suna maka nuni suna kiran zuciya zuwa wannan suna karkatar da kunnan ka gani irin yanda ke da kai alkhairai da abubuwa wanda suke gwalagwalai na maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma idan kace haka imamu ibn daqiq al-aid yace qala shaykhuna ibn wahab yace fa ala hadha akan wannan yace yalzamu itlaq al-hasan ala ba'd al-mawdu'at wani mawdu'i hadisi mawdu'i ma yake ce hasan in kace hasan da ma'ana saboda kace in muradin Tirmidhi da hasan yake nihi kar lughawi kyakkyawa ne yanda zuciya tana ganin alkhairan shi to hadisi mawdu'i nawa aka yi aka kirawo zaka gani wani hadisin in ba dan da'ifi ne ai da lahiya launi mai da hadisin da ake na Ramadan ka ce in kai sallah kaza za a baka ladan annabawa kaga ai malamai hisu sun ce hadisi hasan ne in lugawi ne ko shine yace idan ka ce wannan itlaqin za ai yace to bai yalzam za a lazim da itlaqul hasani ala ba'd al mawdu'at hasan za a dura ma wasu mawdu'ai hadisi na ƙarya a ce hasani to ake nan kaga ba ma'ana lugawi bane ba yace wala qa'ilun bi hadha babu wani malami da ya ambaci wannan summa qala sai malamin yace fa aqulu ni dai zan ce la yushtaratu fil hasani qaylul qusuri an sahih yace babu wani sharadi a cikin hasan wanda za a kayyade shi ba ce ya zamanto kasa da abin da ya shahi sahihi inma jaa al qusur idza katasara ala hadisin hasan fal qusur yaati min qaid al ikhtisari la min haythu haqiqatihi wa zaati idan karmin qaidin da zaka sa ma hasan shine ya zamanto yana kasa da sahihi in kace hasan lugawi ake ne ko kuma kaza to duka zaka gani akwai tubka da warwara da wasu abubuwa amma dai da zaka zo kawai hadisin hasan wanne ne hadisi hasan shine wanda bai kai ba rutuba ta abin da ya shahi hadisi sahihi malai yace summa qala sannan yace qalil ruwati sifatun marwayta hadisi suna da sukofi taqadi qabulu riwaya tana nuna mana tana lazimta mana mu zaman to mun karbe wato wannan ruwaya walitilka sifati darajatun ba'daha fawqa ba'd sannan darajojin nan na karban ruwaye wata darajar tahi wata daraja wato katayaqquz wal hifz wal itqana wal itqan kamar yanda wato tayaqquzin falkarwar wato marwayici a same shi a fadake yake a samu wannan marwayicin yana da karfin harda a samu wannan yana da karfin dabt yana da itqani sosai saka gani darajar wannan tahi darajar wannan yace fa wujudu darajatu dunya kasidiki masalan wa adami tuhma yace idan aka samu daraja wanda take ta dunya wato ta kasa yace kasidiki kamar gaskiya wato wa adami tuhma babu tuhma yace la yunafi wujudi ma huwa a'la minhu min al-itqani wal hifz ba zai kore ba a ce ba za a samu wata daraja wanda tahi wannan wanda take akwai itqani a ciki akwai karfin harda a ciki akwai fadakarwa a ciki yace fa iza wujidat darajatul ulya idan an samu daraja wanda take martaba wanda take madaukakiya lam yunafi zalika wujudud dunya ba za a ce ba za a samu daraja kuma wanda take ta kasa da ita a za a samu daraja wanda tahi ita ce babba kuma za a samu daraja wanda take wato kasa da ita yace kal hifzi ma afsidik kaga ni kamar karfin harda tare da kuma gaskiya yace fa yasifu an yuqala ya inganta a ce hasanun bi itibari dunya za a iya cewa wannan kyakkyawa ne ta fuskar wato wannan daraja wadda take ta kasa wa sahihun bi itibari al-ulya a ce kuma hadisi ne ingantacce ta fuska wadda darajar shi take wato ita ce madaukakiya idan shine dai yana dawo maka al-hafiz az-zahabi kan cewa shi hasan fa kawo ka dawo cewa wanda ya kasa daraja darajar sai ta yi kasa da siha to zaka yi itlaqin shi akan hasan saboda darajar wannan marwayitan da ya kasa amma idan ya zamanto darajar shi kuma marwayitan mutqina ce manya-manyan huffaz ne wannan sai ka kai shi hadisi ne wanda yake wato sahihi bana sai yace wa yalzamu ala zalik akan wannan sai ya zo ya zamanto an yakuna cewa kullu sahihun hasan dukkan wani hadisi sahihi hasan ne kuma ne yace fayul fa yurtazamu zalika to za a lazimta haka yace wa alaihi ibaratun almutaqaddimin akan shi ke da kai wato ibara na wato malamai wanda suke magabata fa innahum sun kasance kad yaquluna fi ma sahha hadha hadithun hasan malamai magabata zai zamanto zaka gani hadisi da inganta suke mishi wannan hadisi ne wanda yake hasan ala kulli hal hasan maratib ne hasan kamar yanda ke da kai martaba ta sahih cewa a cikin hasan in ma kuma akwai maratib sannan kuma shi karan kan shi hadisi hasan shine hadisin da ya kasa kawai daga rutuba ta abin da ya shahi hadisi wanda yake sahihi to kuma manan malan zai kawo mana maratib na abin da ya shahi hadisi wanda yake hasan sai ya ce qultu imamu zahabi ya ce fa ala maratibul hasan mafi daukakan martaba ta hadisi hasan shine bahz bin hakim an abihi an jaddihi bahz dan hakim an abihi an jaddi kai dalibi da kaga kawai ruwaya ta zo an bahz bin hakim an abihi an jaddi wannan hadisin wanne ne hasan ne kada ka ba kanka wahala ka san mal ilimin hadisi kamar yanda albani yace kamar kanikanci eh kamar kanikanci ne yanda kace ka koyi wato abin da ya shahi gyaran moto ka san wannan kusa kullo ta daga can za a sa moto daga ya zo an yi kaza an matsa ka san meye matsalar shi to haka malaman hadisi suna ganin isnadin sun san meye matsalar shi to kai ma ka zama to irin wannan kaga yake fara daga wannan ka haza ce ba hasbin hakim an abi ya jaddi din da ka ganshi ka ce wannan hadisi hasan ne shi sa malamai zaka gani wani malaman in ka gani yana ma wani abin sai ka gani a ce ma wane wane sai ce ma wane a dukkan littattafai hadisi ɗaya hujjo sai ka ce wannan ko ya aka yin to sanin kanikancin ilimin hadisi ne yasa ya zama to ya wannan kuma yau da gobe wato mutun yake zuwa kada ka ce yau gobe a waye gari kawai ka zama to kai ne Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad da sura sannan kuma bayan wannan Amr bin Shu'aib ana bihi an jaddihi da kaga Amr bin Shu'aib ana abihi an jaddihi to shi ma wannan wato isnadin kawai hasan ne kada ka ba kanka wahala ka ce kai kaza kawai hadisin nan da yazo daga wannan hanya hasan ne da kaga Amr bin Shu'aib ana bihi an jaddihi sai yace wa Muhammad bin Amr ana abi Salma ana abi Huraira shi ma da kaga Muhammad bin Amr daga abi Salma daga abi Huraira to shi ma wannan hadisi ne wanda yake wato hasan yace wa ibn Ishaq an Muhammad bin Ibrahim al-Taymi wa amsal zalik da ibn Ishaq an ga riwaya shi daga Ibrahim bin Muhammad daga Muhammad bin Ibrahim al-Taymi to shi ma wannan hadisi ne wato wanda yake hasan malam sai yace ma da makamancin haka yace wa huwa ismun mutajazibun bayna as-sihhati wal hasan fa in udda min al-hufay fa inna iddatan min al-huffaz yusahihuna hadha at-turuq wa yan'atuna ha bi annaha min adna maratib as-sahih akwai malamai suka ce akwai jayayya game da wato wannan wato maratib din suna tsakankanin bayna as-sihhati wal hasan suna tsakankanin abin da ya shahi hadisi sahihi da kuma hadisi wanda yake hasan da yawa daga cikin hafizan hadisi suna sahaha wannan hanyoyi suna siffanta ta ga cewa fa wannan tana daga cikin adna maratibus sahih kasa daga martaba ta sahih to kenan la'alla anan wajihin da zamu iya cewa kana iya kace idan ruwayoyin suka yawaita kenan ya zama to adna maratibus sahih menene adna maratibus sahih he kace za ta addada to ba adna maratibul hasan an fahimta yanzu daga hadisi sahihi sahihi na farko shine sahihul li zatihi to sahihul li ghairihi shi wanne ne asalin li zatihi idza ta'addada turuqu to mafi yawa irin wannan ruwayoyi na subah hasbina ake ma'ana bihi an jaddi zaka gani an samu su sun yi ta'addudi a mafi yawan wato wasu daga cikin hadisan su kenan za su iya shiga ka ce adna maratibu as-sihha kenan sahihun li ghairihi masani ba ko an fahimta sai malam yace summa ba'da zalika amsilatun kasiratun yatanaza'u fiha na'am summa ba'da zalika ko dai wannan in yayi tauri ya kamata da daura bai kuniya da aka fara daukowa akai aka waraja da gurki da sai a dora yoyi an manta karatun ne shekara guda to wala yace su ba da zalika bayan wannan yace amsalatun kasiratu yutanaza'u fiha ba'duhum yuhassinunaha wa akharuna yudha'ifunaha sai da yawa daga cikin bayan wannan akwai misalai da yawa wanda da yawa an yi jayayya wasu malamai suna kyautata ta wasu malamai kuma suna raunana ta yace ka hadisul haris bin abdullah wa asim bin damra wa hajjaj bin atta kuma hadisin al haris an abdullah da Asim bin Damra da Hajjaj bin Arta wa Husayf wa Darraj Abi Samh wa khalqun siwahum da wasu malamai wato bayan su dewa nan malan ya mana ya wasa'a mana cikin abin da ya shafi hadisi hasan akwai magana ta malamai da yawa idan aka shiga yanzu da ce wannan littafin muka dauko at-taqrib wa at-taysir aka shiga cikin shari'in shi ta dalibin rawi zaka ga irin yanda malamai suka wasa'a suka yi bayani shi mafi yawa ilimin mustalahul hadis da farko sai hankalinka yana kanka saboda daga an yi wata fas guda an tafi an barka kuma saboda ilimi ne na biyu wanda yake da alaka da tun horkon shi. Yanzu abinda ka dauka ka dauki littafi na horko, misali bangaren mustalahul hadis kamar yadda malamai suke ambatawa baikuniya, ko kuma a kusa-kusa irin littafin Ibn Uthaymeen. Duk abinda ka dauka anan, kada ka dauka dan kai gaba ka dauki littafai manya irin su sharhin alfiya fatahul mughis, ko kuma wasu manya-manyan littafai na mustalahul hadis, cewa ba za ka ringa gama karatun da kai na baya da na can ba. Matukar baka gama ba za ka zamanto an baraka, baka fahimta, to dole sai kana hakaito bayan nan. Ba wai karatu bane na kai kawai ka wuce, a'a, in ka zo kawo in ka dauka, to dole duk abin da ka dauka na baya ya zamanto yana halarci. In ba haka nan ba, ba za ka gane. In aka shiga wani lungon, aka kewayo, aka kewayo, aka kewayo, sai a barka a hanya, sai an zo karshe ana tunanin ka gane, sai ka gani kai ashe kanka ba wuta duk. Asa akwai lokacin da in kanka ya dauke, sai ka kawo kallon malamin ne kake kuri da yido, kai ka rasa mami ne da ake wannan shinonci ne ake ko wani abu makamancin haka. To ala kulli hal, a ikhtisar, mun san hadisi hasan. Hadisi hasan shine wanda ya zamanto yayi kasa da rutuba ta abin da ya shayi hadisi sahihi. Nan idan ya zamanto ka fahimci wannan, sauran wasa awa yau da gobe, yau da gobe da ikon Allah za a wasa. Tunan malam sai ya kawo mana na gaba shine abda'if. Abda'if sai ya ce ma na kasa an darajatul hasan qalilan, shine wanda ya kasa daga wato daraja ta wani hadisi wanda yake hasan wato kadan. Imam al-Baiquni game da da'if me yace? Wa kullu ma ar-rutbatil husni kasurfa huwa da'if wa huwa a aqsamun kusur. Ce dukkan hadisin da ya zamanto yayi kasa da rutuba ta hasan, to wannan hadisi wanda yake da'if ne. Yace wa min thumma turiddida fi hadisi unasin albalagha hadisuhum ila darajatil hasan amla. Yace bayan haka malamai sun yi kai kawo game da hadisai da yawa daga cikin malaman hadisi, hal wannan hadisin ya kai martaba ta daraja ta hadisi hasan, ko kuma a yana cikin hadisi wanda suke da rauni. Yace bi wa bila raiba fa khalqun kathirun min almutawassitina fi ruwati bi hadhihi almataba fa akhiru martabatil hasan hiya awwal maratibud da'if. Ana yace da yawa daga cikin malamai, da yawa daga cikin malamai wanda suke matsakaita na daga abin da ya shahi riwaya suna kan wannan. Malam yace maka ƙarshen martaba ta hadisi hasan ita ce farkon martaba ta hadisi da'if. Da ka zo ƙarshen martaba ta hadisi hasan, to farkon martaba ce ta hadisi da'if. Saboda in hadisin nan baka ce mishi ba hasan ne, to ba abin da zaka ce mishi, sai dai ka ce mishi mi ad-da'if. Kuma da yace ma ani ad-da'if alladhi fi sunan, hadisi da'if yana ne wanda suke cikin littattafan sunan, wa fi kutubul fuqaha, da littattafan malaman fiqhu, wa ruwatuhu laysu bi matrukin, sannan marawaitan hadisin suka zamanto ba matrukin bane ba wanda aka bar su, ka bin lahi'a kama Abdullah ibn Lahi'a, sannan kuma da Ibn Lahi'a wa Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, da Abdurrahman dan Zaid dan Aslam, wa Abi Bakar ibn Abi Maryam al-Himsi, wa Faraj ibn Fadala, wa Rashidin, wa Halqun Qasirun. Da yawa daga cikin wannan marawaita zaka samu hadisan su da yawa, wasu malamai su rauna nasu, wasu su ce wato su hassana su, zaka same su a cikin littattafan malaman fiqh, zaka same shi matukar malam wannan hadisin ba maturuki bane, wannan rawin ba maturuki bane, to zai zamanto wannan hadisi wato hadisi ne wanda yake rauni. Dukkan hadisi, dukkan nau'in hadisai, dan muka dauki aqsamul ulumul hadisi ga baki daya, dan muka Ibn Hajar a cikin Nukhbatul Fikr ya kawo nau'i nau'i na hadisi guda nawa, 84 ko idan ban manta ba. Idan ka dauki rikicin ulumul hadisi kawai yana cikin da'if, da kai hasan, da kai sahihi, kai hasan, to ka gama. Duk wani nau'i da zai zo maka kawai yana cikin da'if mafi yawa, sai idan ka je wasu abin da ya shafi irin su nau'ika da malamai suka kara cikin mustalahul hadisi, kamar su ijazat da wasu musalsal da wasu abubuwa nau'i wanda bai da alaka da alqabulu warrad. Amma duk wanda zai zo irin al-munqati, al-mursal, al-mu'dal, al-mudallas, duk wannan zasu zo maka cikin wato anwa'i ne daga abin da ya shafi wato da'if. Hadisi da'ifi ba aiki da shi, sannan malamai suke cewa abin da yafi ga mutum shine ta tabbuti game da abin da ya shayi hadisi sannan game da abin da ya shayi hadisi ya samu hadisi sahihi yayi aiki da shi ya wadatu kuma da hadisi sahihi bari ya balle ya je shiga hadisai wanda suke mawdu'ai ko hadisai wanda suke wato da'ifai sai malamai yace al-matruh suran lokaci sai yace man hatta an rutubati da'if hadisi matruh shine hadisin da ya zamanto yayi kasa daga rutuba ta da'ifi yace wa yurwa fi ba'dil masanid at-tiwala at-tiwal wa fil ajza bal wa fi sunan ibn majah wa jami' abi isa at-tirmidhi yace ana rawaito hadisai wanda suke kasa da da'ifi ma shine a cikin irin masanid kamar misali ka samu musnad imam ahmad musnad abi ya'la da sauransu yace wal ajza da ajza hadisai wanda zaka ga juz'i juz'i ne za yi misali da ka samu hadisai wanda suke kasa da da'ifi ma a daraja yace bari ma kai a cikin sunan ibn majah da kuma jami'in abi isa at-tirmidhi zaka samu hadisai wanda suke wato kwarai wato abinda sai sa yin rauni yace misal kamar misalin marawaita amru bin shimir an jabir al-ju'fi an al-haris an ali wannan isnadi wato yana daga cikin isnadai wanda suke da rauni kasa da da'ifi ma wa kasadaqati ad-daqiqi an farqad as-sabihi an murra at-tayyib an abi bakr yace wa juwaybir an ad-dahhak an ibn abbas wannan duka suna daga cikin wato wa hafs bin amr al-adani an al-hakam bin aban an ikrima wa shibahu zalika min al-matrukin wal halikin wa ba'dhum afdalu min ba'd suma al-matrukin da halikin ina wasun hi wasu wato girma idan duka wannan suna daga cikin marwaita wanda idan ka samu isnadi suna daga cikin wanda suke rutubar su ta kai wato kasa da abin da ya shahi at-ta'ifi sai malam yace al-mawdu' mawdu'i yace ma kana matnuhu mukhalifan lil-qawaid wanda matanin shi ya kasance ya saba ma wato abin da ya shahi ka'idodi wa rawihi kadzabun kal 40 wad'aniya yace marawaitan su kuma makaryata ne kamar al 40 wad'aniya wanda tsari ne yake ce mishi al 40 wad'aniya wanda wani malami ya zo ya allafa shi yayi sarqatul hadis da aka ce sarqatul hadis shine a cikin mustalahul hadis ka dauki isnadi na wannan hadisi ka gama shi da wannan matani sunadi na wannan hadisi ka gama shi da wannan matani shine ake cewa as-sariqa to duk ya biya tittakula ya kawo hadisan ƙarya zaka samu hadisan ƙarya da yawa wasu hadisan zaka gani ma sali irin wanda ake yi a Kano ma zaka gana ana bubbuga da tattafai ƙananan littafi wanda babu isnadi babu irin ajza din nan wasu duk hadisan ƙarya ne duk aka bi aka gaggama kuma a danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka je wasu malan habibu ka so littafin wannan kawai ka zo a yi ta gwagwarmaya da kai a ce miya ai gashi an ce kala rasulullah yo an ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnadin yaya yake ya inganta ko bai inganta shi kuma hadisi ne mawdu'i hadisi ne wanda aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya kuma kai ka zo ka kai ka ce a dole sai an yi aiki da wannan Allah kenan zaman to mun ci gaba gobe dan Allah subhanahu wataala gobe akwai karatun muwatta dan sai dogo zuwa litinin sai a ci gaba gobe da ranar gobe da daji akwai karatu na muwatta da alabul mufrad litinin ne yau kenan litinin insha Allah sai mu ci gaba litinin da marice kuma akwai sazzar akwai daura ta manzumatul baybuniya insha Allah ran landi sazzar da mardi landi mardi daga sazzar bayan la'asar akwai daura ta manzumatul baybuniya sannan kuma bayan magariba sai mu ci gaba da al-mufiza insha Allah fata mun da maka fadi daidai Allah ba mu nada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana insha Allah shirka cikin barkatan mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين